Nakasa,
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 bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A kasar Ghana, wani dan majalisar dokoki ya shiga yunkurin ganin mahukuntan kasar sun dauki matakan warewa mutanen da ke da nakasa wani kason musamman a sha'anin samar da aikin yi ga jama'a a matsayin su na masu yanci kamar kowane dan kasa.
Abu ne mai kyau da majalisar Ghana sun pass wannan bill da zama doka zai taimaka a masu fama mana kasa cikin kasar Ghana sosai sosai zai karfafa musu gwiwa.
To amma kafin nan za mu sauka Najeriya domin dorawa daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Lurwanu Ibrahim, wani gurgu da ya fice a harkar dinkin tufafin maza na gargajiya da na zamani.
Kalubalen da muke fuskanta shine idan mun taso muna son abu ba a cika san a bar mu mu samu damar da zamu wannan abun ba, sakamakon wannan lalura da muke shi ana tunanin tankar ba za mu iya ba, ka gane? Wanda kuma idan aka ba mu dama muka yi gaskiyar magana mun ma fi masu kafan yin abun da kyau. Wannan shine sannan kaga kaman gurin koyan aiki tsakanin inda nake koyan aiki da gidanmu akwai tafiya sosai, don a lokacin ban mantawa duk da shekarun da yawa ina jin a moto ana dauka na 20 naira ne, naira 20
kullum
lokacin daga bakin ruwa zuwa kasuwan bacci haka ake dauka na.
So ya kai nawa?
Yanzu naira 100 ne gaskiya, wasu ma har 150. Kalubalen da na fuskanta a wannan lokacin tun tasowa na gaskiya ni mutum ne wanda da wuya in ji in ce wani ya bani wani abu, sabida ina ganin idan na je na ce wani ya bani wani abu ko da dan uwana ne shi in ga kaman na kaskantar da kai na ne a gurin shi. To na sha tashi gaskiyar magana in ban samu kuɗi na tafiya ba to sai dai in lallaba in tafi a kafa,
tun daga bakin ruwa
ina zuwa har kasuwan bacci a kafa. Ban mantawa lokacin ina secondary school idan na tashi Islamiya karfe 11 to karfe 11 ne ina zuwa gida kaya kawai zan canza in sa kayan boko in tafi shago, idan na je shagon nan ban wuce awa daya, awa daya karfe 12 da rabi na yi zan kama hanya in tafi makarantar boko, kuma tsakanina da makarantar ma ya fi nisa ma daga shagon mu akan tafiyan da nake daga gida zuwa shagon mu, kuma a haka zan zo shago a kafa in dan yi zaman nan na awa daya sannan in kama hanya in tafi makaranta a kafa.
To a shagon da ka dan fara nuna ba a dan baka kudin mota?
Duk zanda akwai aka samu alhamdulillah ana bani, randa babu kuma ina hakuri gaskiya.
Ware kaso na musamman na daga cikin alƙawarin da gwamnatoci suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kunshe da haƙoƙin nakasassu, sai dai zartar da abin a aikace ya faskara. Idris Abdullahi Bako na bin diddigin wannan fafutuka.
Masu fama da larurar nakasa a duniya na fuskantar wariya musamman a ƙasashe masu tasowa irin Ghana, inda babu wani tanadi da gwamnati ta yi na daƙile rashin aikin yi ga masu fama da nakasa. Kaɗan kuma da ke da aikin yi na fuskantar matsaloli na ababen more rayuwa kamar rashin yanayi mai kyau wanda yake za su motsa cikin sauƙi a wurin aiki, alal misali yadda za su hau bene. Waɗanda kuma suke da aikin hannu suna fuskantar matsalar tallafin jari da ƙwarin gwiwa daga gwamnati, hakan ya sa mafi yawanci su suke ƙarewa kan titi suna bara. Waɗannan da wasu dalilai suka ingiza ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Madina a yankin Greater Accra wato Francis Xavier Sosu yana yi ba shi goyon baya ga wani ƙudurin doka wanda ya miƙa ga majalisar ƙasa. Wannan doka zai taimaka wajen tabbatar da samar da aikin yi na kashi 5% ga duk masu fama da nakasa a ma'aikatun gwamnati da masu zaman kansu a ƙasar Ghana. Kafin dai in je ga bakina waɗanda yake masu fama da nakasa ne, bari mu je ga shi Honorable Francis Xavier Sosu don ya ɗan bayyana mana kaɗan daga cikin ababen da ƙudurin ya ƙunsa.
There are some six components. The first one is a clause that introduced the 5% employment with persons of disability. And then there is a second clause that deals with the duty to employ a person with disability.
Yace akwai abubuwa guda shida gudun. Na farko wani sashi ne wanda ya gabatar da kashi 5 cikin 100 na samun aiki ga masu fama da larurar ƙasa. Sannan akwai sashi da za a tilasta sawa masu ƙasa yin aiki. Kuma akwai sashi da ya haramta duk wani kamfani ko gungu da ke ingiza yin bara a kai. Kamar yanzu yanda dokar mu ta hana bara, amma sai ya kasance cewa gudanar da barace-barace a kan titi su ne wanda yake masu fama da ɗan ƙasa su ke. Don haka muka sa wannan sashi a cikin ƙudurin, wanda idan an zartar da ƙudurin ta zama doka, ba za a samu masu fama da na ƙasa a kan titi suna bara ba, domin an samar musu hanyar samun aiki. Haka kuma akwai sashi a cikin ƙudurin wanda yake za a ci tarar duk wani mai ɗaukar ma'aikata wanda ya ƙi ɗaukar wani domin yana fama da na ƙasa. Shugaban cibiyar samar wa masu fama da na ƙasa aikin yi, Alexander Kojotete, ya yi na'am da wannan ƙuduri.
Generally, we think that the bill has a very important aspect of
Masauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako da Isa Lawal Ikara a Kaduna da waɗanda aka jimrewe su, ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.